na wa'azin musulunci zamu kira shugaban wannan tawaga mai girma kwamishinan kananan hukumomi na jihar Adamawa honorable Ibrahim Mijinyawa yayaji domin ya zo ya gabatar da jawabi a madadin mai girma gwamnan jihar Adamawa mai girma kwamishina fale tafaddal mashkura da yake ba lokaci ba sai an kira alarama ba
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شوغبان مجلس المعلمي نكسا دكسا شاك Sani Yahaya Jingir tare da sauran maluma da suka samu zuwa wannan babban wa'azi na ƙasa da ƙasa a wannan gari namu mai albarka Yola jihar Adamawa Najeriya sauran shugabanni shugaban ƴan agaji shugaban gudanarwa da sauran ƴan uwa musulmi da suke wannan gwajin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
farko a madadin mai girma gwamnan jihar Adamawa right honorable Ahmadu Umaru Tintiri wanda ya so ya zo wannan gwaje da kansa to amma Allah cikin ikonsa saboda yanayin aiki yana Abuja don haka ƙarƙashin wannan ya turo mu guda goma a ciki akwai komishinoni da kuma ciyamomi na ƙananan hukumomi da kuma mai bashi shawara akan harkokin addini domin mu zo wannan gwaje mai albarka mu wakilce shi mu kuma godewa malam da zaben wannan jiha bayan tsawon lokaci da aka ɗauka wannan jiha da kuma wannan ƙasa ba a ga taro na wa'azi na ƙasa da ƙasa irin wannan ba don haka muna godiya da wannan alfarma da aka yi mana kuma muna godiya da ɗaukan wannan take na wannan wa'azi da aka yi na ainihin tauhidi da kuma ɗaa saboda dukkanmu wani musulmi ya san cewa kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul bayyina wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyima shi Ubangiji bai umurce mu ba lallai shi ne ba a addinin da aka murce mu da shi muyi sai wannan addini na kadai ta Allah shi kadai
gaskiya ne
kuma mu tabbatar da kadaicinsa kuma mu tabbatar da cewa bayan wannan duk abun da zai biyo baya karkashin wannan tauhidi ne
gaskiya ne
don haka sallanka ba zai tsaya ba sai tauhidinka ya tsaya zakkanka ba zai tsaya ba sai tauhidinka ya tsaya hajinka ba zai tsaya ba sai tauhidinka ya tsaya haka azuminka ba zai tsaya ba sai tauhidinka ya tsaya don haka malam muna godiya da wannan alfarma kuma kowa ya sani kamar yanda waɗanda suka yi wa'azozi a baya suka fahimtar da mu kuma mu kanmu muke cikin wannan ƙasa muka sani muna fiskantar kalubale masu yawa wa'annan kalubale abunda zai fitar da mu shine komawa ga Allah da kuma tabbatar da cewa mun bautawa Allah shi kadai mun kuma bi tsarin shari'a don haka karkashin wannan gwamna ya sa mu roki wannan kungiya mai albarka ta sa wannan gwamnati da kuma wannan jiha da kuma kasanmu a cikin addu'a domin wannan shine mafita Allah ya sa mu dawo cikin hankulanmu mu aikata daidai kamar yanda Allah ya umurta da kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam nabin tsarin shari'a domin fita daga cikin wa'annan matsaloli da muka samu kanmu a ciki daga ƙarshe mai girma gwamna yayi mana fatan alheri kamar yanda baki da sauran al'umma suka zo wannan wa'azi lafiya Allah ya sa a gama wannan wa'azi lafiya ya mai da kowa gidansa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah